Daga muryar Amurka a Washington DC. Jama'a barkanku da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci. Shirin yau da gobe ne kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Akan mitoci 25 da 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Jamhuriyar Niger da suka hada da Radio Amfani da Sarauniya da kuma Niya. A can kuma sai kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio. Za kuma iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Ni Zahra Aminu Fage zan gabatar da shirin. Kamar yadda aka saba a duk ranar Juma'a, shirin yau da gobe kan tabo batutuwa daban-daban kamar su al'adu, nishadi, kananan sana'o'i da dai sauransu. A yau 17 ga watan Nuwamba na shekarar 2023, zamu yi magana ne akan yadda wani kamfani a Ghana ya karrama mata da matasa waɗanda ke taka muhimmiyar rawa a fannoni daban-daban. Sauraro a cikin shirin namu ne wakiliyar sashen Hausa a Ghana ta halarci taron kuma ta tattauna da masu ruwa da tsaki. Sai a gyara zama a kasance tare da shirin yau da gobe. Farko wani kamfani mai suna Halal Incorporation ya shirya taron bada lambar yabo wadda aka yi masa lakabi da Islamic Personality Award IPA a Accra, Ghana. Manufar taron shine karrama mata da maza da yara da matasa waɗanda suke taka muhimmiyar rawa a fannonin da suka hada da kasuwanci, taimakon al'umma, masu aikin hannu da masu amfani da kafofin sadarwa domin watsa ɗabi'u masu kyau. Wakiliyar mu Hawwa Abdul Karim ta halarci taron kuma ta tattauna da masu ruwa da tsaki.
Yayin da muka tattauna da magajiyoyi da mata da 'yan kasuwa ga abinda suka ce mana, sai dai na fara da muryar magajiya Hawwa mai zango, magajiyan zangon birnin Ankara.
Ai, mutum ke bayyanar da kansa, mutum ke sayar da kansa, mutum ke gwada ma duniya na kai mawanga matsayi. In kuma kana da matsayi ka bar shi daki gida baka bayyanar da shi haka ba, dan kai ma kanka, kana sayar da kanka tunda abin alheri ne abin da ke gudana. Sai sa ci gaba ne kwarai.
Assalamu alaikum. Da wa nake magana?
Okay, da mama o mama kike magana.
Mama o mama, yau kin samu award, ya kike ji a ranki yau?
Abin da zan naji a rai na ne me abu ne ne tahiya ne ake na jama'a. So tsayyan nan kuma me za ka yi kanka ne illa ka ci in ma ba za ka ci ba. To cikin ikon Allah ina daya daga cikin me wadanda ke cikin races nan. To abinda zan yi ma Allah godiya ne mutane masoye su suka bar inda na kai har yau aka karrama ni. So abinda zan ce ne ina yi ma masoye na duniya duka godiya tun daga yan nan cikin gida har yan wajen gari, nema kowa godiya. Abinda iya zan yance ma mutane jazakumullahu khairan.
Gargadi kadan da zaki masa
kun ga so dewa sai ana cewa a'a duba abinda take ba, a'a ba abinda nake yi bane. Ina fadakar da mutane ne, ina nishatar da mutane saboda so dewa in aka shiga page na wani ma sheka ji wallahi ina cikin bacin rai bari in shiga page din Hajiya A'i ina shiga ni da kaina sai in yi dariya. To ba wani abu bane inda ina wani batu wani abin albazoranci ne wani abin da bai dace ba. Ina da ƴan uwa, ina da tiya, ina da dangi, ba za a rasa wanda zai iya zai ce na Hajiya A'i abinda kike yin nan bai dace ba. Ni kuma me ko yaro yayi mai yi ma abu yayi min magana ni mai ji ne ke da kai kikin sani. Jesa abinda da zan iya in ce ne ni kaman awardin ga da aka bayar na addini nayi godiya kwarai nayi farin ciki da aka karrama ni ciki to Allah ya mana haka Allah ya mana haka na gode
assalamu alaikum da wake baka
yan kuri ina ta mun kina magana da Haji Hakan Deja gaba 1 abinda zan fadi ne taron ga da nzo na gani gaskiya nayi farin ciki kwarai me yasa nayi farin ciki inda musulunci ya tafiya ya kai da abinda yaran mu kuma ke yi matasa to Allah ya sa wasu matasan kuma su yi koyo da haka ilimi ba wasa bane a tashi a nemi ilimi yara ku nemi ilimi komai kake ciki kake wasa da ilimi ilimi ba don wasa
ni na Haji Azurfawo biwa sarki na nima idan magana guda da zan fadi abinda ka yi ga gaskiya abu ne mai kyau abu ne da zai kara mu
ba ban ba sassan
da mu iyaye da diyan mu abu ne da zai kara mu shi sa Allah ubangiji ya sa ya ba mu ƙwarjini da ƙwazo a yi shi kowane lokaci kuma yin da ake yi nan kuma mu ji a yi ƙwaƙwayon shi
alhamdulillah domin abin musulunci haka muna gani ana ɗaukaka yaran mu ane musu abin arziki irin haka ana ba su aure yana sa musu ƙwazo waɗansu da ba su yi niyyar yin neman ilimin ba mashe su nemi ilimi kin gani domin irin yanda aka yi musu ba saboda shi muka zo cikin dare ga don mu zo mu gani don yaran mu waɗansu da suke kwance ba su tashi ba su ma su tashi don wata yana su ma a yi musu
sunana Aishatu Abubakar Babali uwar magajiyar Musawa daga Nile na yi farin ciki kwarai kuma na yi murna Allah ya shiga gabansu Allah ya taimake su Allah ya kishe yan baya wayannan na gwadawa yan baya su ma su tashi mu iyaye kuma mu yi kokari mu sa ya'yan mu cikin ilimi don ilimi ba abin da ya kai shi ka ba danka ilimi ka ba shi komai to Allah ya ba mu iko zangwannen mu yaran mu kuma da suka kauce suke zama ghetto ghetto suke shaye-shaye Allah ya shirye da su
kina gani akwai wani jara da zaki mu wannan ko kuma kina gani akwai wani taimakon da ya kamata a yi mu wannan taro
eh to taimakon da za a yi ne kaman yanda muka fadi wannan taro ya bari mun waye mun karu mun gane kaman ya kamata ya'yanmu mu tashi mu saya mu kara musu ilimi
magajiyan sarkin bari-bari sarkin Hausa wani ne ni sarauta biyu
alashin na magana da baiwa na ke
wane ke
wannan taro un lokaci wa'anda ba musulmai ba suke hasassa iri kina ganin ci gaba ne
kwarai kuwa
ci gaba ne ya zo sosai already kamar yadda na gaya miki ci gaba akwai ba wai babu ba domin yanzu in kika je ba inda yaran mu ba su in kika je medical school suna nan in thousands in ji mutanen Najeriya wai kamar jumpa a jes in kika je wurin
lalle program ya burge ni sosai sosai domin musulman Ghana ba mu yin irin award haka isa wanga abu da aka fara yana da kyau sosai sosai kuma muna gode ma organizers for su yi ta organize wani abu haka ya so ya kara muna karfi mu yi ta karshen community ta duba award da aka karbi na most of them are youth akwai entrepreneurship akwai philanthropism akwai abubuwa da yawa isa
Hajiya Masofuwa to suna dai Fatima amma da mai lakabi Masofuwa
to ga shi yo taron award da ake bayarwa wato lambar yabo ga wayanda suka taka rawar gani a cikin zangonnin mu matasa da sauransu da
kike shin ci alhamdulillah mun gode ma Allah ga abin da aka ba su kuma dukan da aka ba su wannan award su tantance mun gode ma Allah komai yayi kyau ka taro ne na ci gaba insha Allah na san wani sabon shekara dai fi akuma organizers su yi kokari Allah biya Allah taimaka musu Allah kiyaye
ina abu da ya burge kina
to duka dai ya burge ni da kyau balle ita yariyan da ta tuba ekwa people wanda suka sa suka recognize ta as suka bata wanga award ya bari wadansu ma sun kokoya abin da ta yi su zama su komo cikin addinin musulunci babban addini ne ba na wasa ba sai sa wannan wuri dai wallahi ya burge organizers su yi kokari ga wannan abin da suka yi
kai gargadi da zaki
yaran matasan mu kuna bidan yaran matasa kowa ya tashi yayi abin da ya kamata matasa ku koya ilimi especially matan mu muna bidan matan mu yau a ce ku ne kuma yanzu ma ana kokari Allah sa yi kokari ya ci gaba ya fiya kana
ni ne Alhaji Dawud Akinni Abinga baba din sarki addini Ashanti Reji Bashorun Babalojo Ghana
na ce me ya kawo sarkin addini wurin taron bada lambar yabo?
Na zo in taimako award da ake bada yau sun zo ofisi na wiza bani award kuma an bani girma chairman. Ni chairman basu alhamdulillah mutanna da wannan da yawa suka fi ma baba su na gode ma Allah an bani chairman jin mata a wanda aka yi yau insha Allah
kana ganin wani ci gaba ne ga al'ummar musulmai
insha Allah mun ga ci gaba mun duka mun ga ta da faru insha Allah by next year nasu mun su an fiyaka community run ga one of the best in Africa insha Allah and in the world
ko wani gargadi da kake son ka ba wa al'ummar musulmai
abin zan ba da al'ummar musulmai ne mu yi hajin kai mu duka kuma the most special da muke cikin yanzu ne yan Palestine Allah ya hankuri sai ya abubuwan duka da Israel duka Allah shiga satan su mutanen da suka kalle jikan su duka
Sheikh Muhammad Awal director kuma founder na Zaitun Dawa Institute wanda yazo a matsayin babban bako daga kasar Amurka a bayani sai ya ce matasa su mai da hankali wajen neman ilimi Sheikh ya kuma me zaka fadi game da nan taron musulunci ci gaba ne ga musulunci ko matasa ko wani
Alhamdulillah rabbil alamin babu shakka wannan taron nan da aka yi babban abu ne ni ina karan wannan giant step abu ne wanda yake da tintin ma ya kamata a yi to tunda ba a samu an yi ba yanda Allah shirya kenan dan Allah ka ga mutane daban-daban ana zuwa kuma za a kawo ideas kala to wannan abu ne wanda yake ya kamata a yi kware da gaske kuma tunda wannan ita ce ta farko nan gaba za a yi abin da yafi wannan matasa ai su ya kamata duk inji wani bature wai duk garin da basu tashi sun yunkura sun taimaka da matasa sun samu karfi ba wannan gari tabbas zai fadi so wajibi ne mu raya matasa abinda mu muka abin nan yi sai mu nuna musu ko da ba ma nan sai su dora daga nan haka matasa wato arziki ne da ubangiji ya bada da za a yi amfani da shi manzo Allah akan su yi aiki sahabban nan sayyidina kaza sai duk matasa ne 18 years 19 years amma sunan su duba inda yake haka ashe wajibi ne matasan nan mu sa idon ba kansu
ga an zazzabi wayanda suka taka rawar gani me za ku fahimta da wannan lambar yabon da ake
abu ne wanda yake iya da kyau kwarai da gaske manzo Allah ya shazance kan irin wannan yace in kana da yara alal misali tun suna kanana ka rinka ba su aiki suna yi koda sun yi ba su yi ba daidai kace a kai dan da kun kokari to ga wannan to kaga sai ya yunkura ya ji dadi ya karfafa yayi abin da yafi wannan saboda karamin nan da yema an taimaka mai an tallafa mai saka ba da lambar yabo abu ne wanda ina ƙara kuzari mutum ya yunkura akan dukkan abin da ya kamata yayi saboda a ci gaba
wani gyara da ka gani da ya kamata ka musu garga saboda sabon shekara
yau wato ko da yake duk abin da za a yi da farko ana samun tangarda saka wannan wajibi ne ko ya mutum yake inde za a yi shi a farko an samu tangarda to amma nayi imani nan gaba shekara mai zuwa in an sake yi zai tu wannan na uku din ma zai fi na wanda ya wuce shekarar saka wannan wajibi ne a samu tangarda ba inda akwai wani kurakurai da na gani tabbas zan yi kiran su da kaina ce to kaza a dinga gyara to wannan duka cikin taimako ne saboda a yunkura a yi abin da ya dace
maganar ka na karshe akwai wani sako da musamman da kake so ka ba wa al'ummar duniya
sako na karshe shine jama'a babu shakka mu tashi mu tsaya to abin da yake akwai a nemi ilimi indai mutum na da ilimi wallahi ba wanda ya isa ya tsaya gaban sa ya gaya masa abin da ba dace saboda in ka da ilimi zaka tafi a doron kasa abin nan kirjinka a sama ka fadanka saboda da zara an zo zaka cinye to amma rashin wannan shi ke kawo cikas a cikin irin abin da ke faruwa haka a tsayin daka daren dam kamar da na fada a nemi wannan ilimi zai yi amfani
Jama'a masu sauraro har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe. Da fatan dai kuna jin dadin shirin da fatan dai kuma kuna amfana.
Wasu daga cikin waɗanda muka tattauna da su na waɗanda suka samu lambar yabo sun nuna farin cikin su.
Assalamu alaikum sunana Nimatu Abdullahi Yambori yar jarida a Alpha Radio kuma.
Me zaki fadi game da wannan lambar?
Abinda zan fadi na farko dai godiya nake ma Allah da ya kiyaye ni tsawon shekaru 16 kenan da nake aiki a matsayin yar jarida. Kuma ire-iren wannan karramawa ko kuma lambar yabo da ake ba waɗanda yake sun taka rawar gani a cikin al'umma yana ƙara maka ƙarfin gwiwa ne, kuma yana bar waɗanda ke baya su san kamar duk wani abin da kake yi ido na kanka, yasa zaka yi shi da kyau saboda kai kuma wata rana irin abu haka ya kai kanka. Kamar yadda kika ce ƴan Krista, so da yawa su suna hassasa ire-iren wanga abu, amma musulmai zaki ga wani lokacin ma in an ba musulmai yan ballabo zaki ga wani lokacin ƴan Kristan ma ne suka hassasa suke bayarwa. To sai da yawa a bangaren musulmai, so tunda an samu wani abu haka gaskiya zai taimaka. Ki san musulmi shi ya san dan uwan shi musulmi, kuma ya san abinda musulmi yayi ya cancanci a bashi lambar yabo, shi yasa wannan abun zai taimaka kwarai da gaske.
Akwai gargadi da zaki wa ma'aikatan jarida?
Gargadi da zan yi ma ma'aikatan jarida wanda kuma na saba yi shine, sai mai da muke aikin jarida sai in ce tun makaranta da muke karatu muka koyi aikin jarida, saboda duk wasu do's and don'ts na aikin jarida zaka ga a Qur'ani ya riga ya shirfida mana, yasa duk wani abun da muke yi mu sa gaskiya mu sa tsoron Allah, abin da ba a yi ba fa mu zauna mu ce an yi, wanda aka yi kuma mu gwada daidai yanda aka yi, kuma kar mu yi ta fifita wani kan wani labari yanda yake a gabatar da shi, kar a fadi wanda ba yi ba wanda zai iya hassasa fitina, saboda mu maganar mu yana zuwa nisa, wani yana iya bin san ka ba, amma duk abin da ka fadi yana aiki da shi ne, in mai kyau ne zai yi aiki da shi, in mara kyau ma ne zai yi aiki da shi, to akwai aiki mai yawa akan mu, ya kamata mu duba ba wurin wannan mu gyara duk wani abin da muka ga zai kawo tashin hankali, mu kiyaye kanmu sa'annan kuma mu yi ta taimakon waɗanda ba su da ƙarfi, saboda kika duba yanzu zamantakewan da ake ciki komi yayi ƙarfi, sa'annan kuma ka samu na a Palestine muna addu'a Allah ya kawo zaman lafiya a wurin, kuma Allah ya daukaka musulunci.
Me ya kuwa da wani ke magana?
Sunana Usman Shamuna, ni ne general manager na Miss Yusuf Perfumes.
Me za ku fari da wannan?
Muna gode ma wanda suka hassasa wata wanga program, ina je an karrama mu, mun ji dadi sosai, muna gode musu, sannan muna kuma gode ma Allah da mutanen da suka karrama mu gaba
ɗaya. Abanda kuke kun cancanci wannan awa?
Mun cancanci saboda watan kasar Ghana gaba ɗaya babu wani watan company wanda suke yin tulare da a ce watan made in Ghana, tularen da ake yi a kasar Ghana wanda ba ana fitowa da shi wani gari bane, ba kasar Turai ake fitowa da shi ba, kasar Ghana ake fitowa da shi. Mu ne farko watan company da muke yin tulare a kasar Ghana,
shi yasa ina so ku ke nemo ainihin tsabar tularen.
Yawa, mu da kanmu ke zuwa a cikin daji, muna da itatuna wanda muke, muna da watan garden daga watan wani gari ana kira shi Ejura a cikin kasar Ghana, muna da gona da muka shuka flowers da abubuwa sai mu kanto, akwai wanda muke nikawa, akwai watan sanadare da muke hadawa mu da kimi wannan tulare da shi. Abubuwan da muke fitowa da shi kasar Turai shine watan kwalba bottle, wannan shi ganan gaba ba mu samu wani, amma duk wani abin da ya saura gaba dai kasar Ghana ga ake yin shi.
Wani gargadi za ka yi matasa kan sana'a?
Abin da zan ga matasa shine watan matasa kowa ya sa kanshi cikin sana'a, sana'a shine watan abin da zai taimaki rayuwar mu watan wata rana. In baka da sana'a watan shaitani ya nemi maka aiki, aikin da zai nemi maka ce watan ƴan siyasa su doki yaran musulmai yaran zango a doke su a je ana watan tashin hankali da su, sa'annan a ba su wani abu kadan su sa jikin su, sai cewa samaru na kowa ya nemi sana'a.
Sunana Aisha Yuni, an bani award in best fashion Islamic model yau.
Wani aiki kenan?
Just the Instagram ni na kan da nake dressing suka gani suka bani nomination.
Wato shiganki da kike yi na musulunci shine kawo aka baki lambar yabo ko ba? Me zaki faɗi?
Alhamdulillah, masha Allah, ba expect kaman dan win wanga award ba, amma alhamdulillah.
Sheikh Fofana, shugaban masallacin Golden Voice of Islam, ya samu halartar taron kuma ya bayyana ra'ayinsa. Assalamu alaikum Sheikh.
Wa alaikum salam, ajawa.
Sheikh ce to me ka malami kuma wurin taron bada lambar yabo?
Iko Allah to abin da kawo ni shine naji sun ce Islamic, to kasancewa Islamic ya shigo cikin saka na ansa invitation su na zo, ni kuma na ganda ido na abinda yasa na zama tun farko har karshe na gani menene Islamic da ke ciki, saboda mu kuma damu ya muyi magana inde one day criticize ni ko mu damu criticize ni ko abin gyara ne ko abin yabo ne, shi mu gani
kaga abinda kake
taron za ka gani.
Gaskiya kuwa ban sani ba ku wannan shine farkon kare.
Wannan ne farko.
To shi dai inda wannan ne farkon yin su gaskiya ana ba su anzari dari bisa kan dari. Domin farkon yin mutum abu duka amma yin shi na biyu da na uku in wani ba aka yi ko mai faru na aba banda ba mu dai ya kamata ba. To ne san ba anzari domin ku liman Sheikh Umar tare da ni a cikin zama Malam Kashif Malam Muhammad Awwal na America ya observation mu kasancewa mu maluma da limamai observation mu yana daban da observation wani daban saka ababan da muka observe an yi kokari an kamanta
ko abubuwa guda biyu ku da ka gani haka bai yi ba da wanda kuma yayi maka
to gaskiya da na su inje rubuta ne shi ukitu ni madana amma to tun da rikin tambina a take na fadi abu guda biyu hakan ga inda na ga yayi mini kyau guda inda na gani da muka dace mu da muke zanne muka dan no nan ai kusko shi ne farko ababan da yayi kyau da yabawa shine yanda suka yi suka yi kokari suka invite wasu manya mutane sarakai musamman ambassador of Palestine inda yazo gaskiya wannan abin yabawa ne a cikin wannan lokaci yana cikin kunci da damuwa fitowar shi da suka yi suka fito da shi gaskiya na yabani na ji dadi personal sannan kuma
na kanka tare da shi zaka siya madadin shi kai magana
gaskiya dan zai sai madadin shi magana ba abinda dan yankara cikin maganan da yayi don aboki na ne amini na sosai kuma sani na da shi bai wuce kusan in ce wasu malaki ba saboda zancen da ke faruwa Palestine mutumin kirki ne yana son Ghana sosai yayi alkawali ba zai bar Ghana ba har lokacin da bai dani Palestine sun samu freedom musu daga shekaran shi tara kenan yana cikin kasan Ghana wallahi kaka abin yabawa ne yabawa ne abin Ghana da hukumar Ghana su tashi su san lalle ya kamata a recognize shi for humanity for mutuntaka ba kasancewar religion Islam ko Christianity ba sana jaba banda na gani da na ji dadi shine yanda suka fara da alqur'ani da almajiri ne sai karanta alqur'ani da wasariyan da ta zo ta karanta point sai batun Palestine a cikin gaskiya na yaba sosai sana jaba banda na gani akwai gyara nan gaba shine tunda ne sunan da sun bashi suna Islamic personality award so ya kamata su bar wani abu na Islam nan yayi karfi a cikin fiyar da sauran ababai na wasanni musamman da an samu wani ababai na Islam ya yawa cikin ya kai kusan kaman koda 60% sauran 40% ya zama su sha da wasu ababai wannan shine abin jan hankali sanan cikin abin jan hankali an kira watan da aka bata award ya samu dukan mu ba mu yi rayi ba ba mu ji dadi ba sunan da aka kira da shirin da ta taso da shi gaskiya wannan ya abin gyara ne domin an kira ta aka ce best Islamic fashion model kaga ni Islam na da wani abu na model kuma Islam na da wani abu na fashion kuma to inde mu muke so mu kama Islam fashion to ya kamata a duba wuri
shugaban Halal Incorporation Malam Adams Mahama shine kuma shugaban Islamic Personality Award da ya gudana a nan birnin Accra mai magana da yawunsa ya ce
assalamu alaikum da wane ke magana
sunana Abdullahi Shamun Bako
so wane ne shi wannan taro
wannan taron company Halal Incorporation kafa ce wanda take la'akari da bada gudunmuwa akan abubuwan da ya jibanci karrama musulmi da kuma barin musulmi su ma su tashi tsaya tsayin daka domin cimma galaba na rayuwa a wannan kasa ta mu Ghana kuma wannan ne irinsa na farko da muka shirya wannan taro na karrama musulmi a bisa waɗanda muka saka su a jeri na rukunin voting wato zabe na ƙuri'a da yake an jefa wanda ya samu yawan ƙuri'a a yau a karrama shi kana akwai da kuma bisa cancantan su muka yi wa wannan suna Sharutu Honorary Awards da sunan limamin kasa zamu karrama su mu jinjina musu to yau in Allah ya so da mun sauke wannan aiki mun kamanta a sorare kuma dole mun duba mu gyara domin gobe ya kyau
eh kawo ra'ayin yin wannan abu
to idan ka duba tafiya da ake wata sa'i muna ganin kamar ba a yi da musulmi wani karrama wani gudunmuwa da yake musulmi sun bayar wannan kasa ba za a yi kwatanta ba musulmi da suka shigo wannan kasar nan tun kakana budurwa a ciyoyin harewa a kudanci Hausawa da sauransu suka shigo da musulunci da Yarbawa da sauransu sun taka rawar gani to yanzu hadi an zama abu daya tafiyan kasa ake to wata sa'in akwai kuskurawa da wasu ke yi ba su saka bangaren musulmi ciki to muka gano cewa ya kamata mu ware namu tsari mu karama wanda suka taka rawar gani mu jinjina musu kuma mu ce musu mun gode Allah ya saka da alkhairi. Mun karrama mutane akalla 40 a rukunin nan na votin wato jefa kura'a. Kana kuma mun karrama mutane akalla mutane 20 a rukunin nan na cancanta. Akwai kamar voting akwai best orator wanda yake karatun alkur'ani mun ba da lambar yabo. Akwai kuma social media wanda suke daukan social media suke yada dini Khalifa Faith Peace Dawa Media ya samu da dai sauransu dai wanda kuma suke sara irin na musulmi na mata ado kwalliya na rufe jiki best female model mumba da lambar Sheikh Mustafa Ibrahim ya taka muhimmiyar rawa gani a bangaren non voting category wannan sharutu wannan ruwa was shi kuma bashi lambar yabo Hajiya Mai Zango cikin mata tayi kawa tayi kokari Hajiya Rescatu Peregrino Vanderpool tayi kokari da dai sauransu dai ke mun ba su wannan girmawa wanda suka cancanci kenan mun ba su lambar yabo
yanda kuke son ku ga taron ku samu haka
mun samu haka sai dai kin san abin jama'a dole ne kuma mun yi wannan taron ne a ranar aiki kenan washe gari za ta fa aiki to yasa yasa da dama ba sai sun jira har dare ba amma inda ce weekends kin san mu yan gana an jin dadin weekends ne inda Saturday ne wallahi da har 2-3 kin ga muna nan ana ta jin dadi ana fanta amma da yake ba ranar hutu bane shi yasa ya bar mu dan samu challenge to mun kamanta ne bi samun shekara mun samu weekends sai mu saka shi kuma wasu gyara da yake an kin duba karshen taron su abubuwa mun gaggauta saboda me muna ganin mutane na wucewa kuma muna taron jama'a ne ana wucewa zamu yi dole mu gaggauta a mika lambar yabon sai samun duwa mu gyara abubuwa da yake fi daidai amma abin jama'a muna so ayyaba mana ba wai a rika korafi in ka duba inda mutum ya kuskure yake sai aya kuskure amma nan ka yayi yau yayi kokari ce ka yaba sai gobe ya gyara sama amma muka ce zamu condemning zamu watsi da abin to kin gani ba mu ba juna kwazo da kuma karfin gwiwa mu yi mu yi gobe
ga kowa wanda suka halarci taron kuma fa
kowa wanda duk kika san an dama da su a wannan kasar sanana manyan ƴan siyasa manyan sarakai manyan attajirai ga Obasaka ga baba addini ga barkatai sun zo sun halarci wannan taro Hajiya Rescatu Vanderpool ta zo Hajiya Mai Zango ta zo Fanyama da kanshi ya zo wane ne bai zo kowa ya zo Fanyama shine babban sarkin Kintampo kuma shine shugaban kabilar Wangara na Ghana baki daya a bangaren siyasa akwai wakili da ya zo bangaren Honorable Ben Abdullah Banda akwai kuma Mustafa Maslow da ya zo bangaren jam'iyyar NDC
manyan
ƴan kasuwanci dai akwai Abdulsalam Amadu na Afro Arab da sauransu ambassador Palestine kuma ya zo a matsayin wanda yake zaune a wannan ƙasa yake wakilci a ƙasar su kana kuma mun jajinta a ƙasar su a wannan alhini da suke ciki na bamabamai da ake jefa a ƙasar su kuma ake kashe al'ummar su
magana
na ƙarshe shine al'ummar musulman zango mun taka rawar gani akwai wani abin da ke damun mu shine ba ma mara wa juna misali kin ga mun wannan karamawar da inda aka yi kuskure a ce an yi kuskure amma sai a yaba saboda gobe mu yi amma wata sa'in sai kiga an korafi za ka yi ai wani kaza ai bai kaza bai kaza bai kaza a bai kaza sai a ce ba mu karfin gwiwa ba mu uzuri sai gobe mu gyara to abin da yana ci abin da gaskiya ni yana da mu yana ci mana mu dukkan mu al'ummar zangon gani tuwa kwari da musulmi to in dai mun yi wannan kuɗi muka kashe wannan wuri ma hayan shi ba wasa bane waye kuɗa dai an kashe kuɗi ba fiye da inda ke zato to in ai wannan an karama musulmi da dama wallahi wasu sun ji daɗi wasu sun kafin mu tashi taron suka kira ka ce karramcin da na musu da yabawa musu da nayi wallahi sun ji daɗi sun burge wasu kuma yiwuwa ba za su ji daɗi ba saboda an daɗe ba ambaci sunan su ba wani ma ba an ba kira su abubuwa dai nan gaba mun gyara kuma inda kuka ga mun daidai sai muna son ku hamma wannan gurin ku yaba mana saboda gobe gaskiya next year za mu yi kuma mu gyara mu zo mu
Hawa Abdulkarim Yofaniya murar Amurka daga Accra Ghana
kan shirin namu ne yau a madadin wanda ta daidaita mana sauti kuma ta hada shirin baki ɗayan sa wato Julie Leather Gresham da dukkanin abokanan aiki da suka bada gudunmawa a cikin wannan shirin ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku da fatan za a yi hutun ƙarshen mako lafiya
Fuji Song.